This is President Muhammad Buhari has accepted to Tokyo personally and declare the summit open. This is indeed historic for both Adamawa states and Nigeria as a country.
Mataimakin gwamnan jihar Adamawa kenan ne Jamatin Babale da ma tabbatar da zuwan shugaban kasa a yau Talata kuma zai zo ne domin aikin wuni guda inda ake fara zai bude taro na musamman kan yaƙi da canje da rashawa da gwamnatin jihar Adamawa ke shiryawa tun farko da yake ƙarin haske game da damarar da aka yi domin taron babban bako shugaban ma'aikatan jihar da Tulu Mandama ya ko bayani irin shirin da aka yi.
Wanda ya kamata mu nuna ma mai girma shugaban kasa shi ne mu fito duka mu marabce shi mu nuna masa ƙauna. Akwai wasu wurare da za a takaita
kar
a samu mutane su cunkusu. In an dubi yanayin da muke ciki mu muna cikin jihohi musamman inda Boko Haram suka zo mana matsala. In an tuna wasu shugabanni na baya da suka zo ai ba ko ina kawai ake bi a bar mutane a baje suna tafiya ba. So kiran da zan yi ma jama'a shi ne ai haƙuri a bi umurnin masu tsaro. Ana yin wannan ga jama'a na jama'ar jiha.
Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta buƙaci masu ababen hawa da su kaurace wasu manyan titunan fadar jihar. Yanzu Usman Abubakar da ke ma zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ku bayyana irin shiri da madamar da aka yi.
Mun dauki kwararren mataku domin mu ga son shi shugaban kasa an zo an yi abin da ya kawo shi kuma ya koma lafiya ba tare da mu samu wani matsala ba. Batun ana zirga-zirga daga wurin Faro Junction duk dai hanyar da shi shugaban kasa zai bi an ɗan dakata na ɗan wacin gadi ne ba wai gaba ɗaya ba ne na rana da babu. Inda zai bi din ne muka ɗan sa mutane su ɗan daga kafa na ɗan karamin lokaci domin a tabbatar ba samu wani mishkila ba ta wannan hanyoyin. Kama daga Izzet Roundabout Total Filling Station har zuwa Fire Service zuwa kuma can Police Roundabout har zuwa gidan inji mai martaba Lamido.
Da yake taron na yaƙi da cin hanci da rashawa ne dai ya sa wasu magoya bayan Buhari irin su Alhaji Suleiman Muhammad Jada ke maganin fa akwai buƙatar tankare da rairaya a cikin waɗanda ma suke tare da shugaban ƙasa yanzu. Wanda ya ce wasu su make ba da tafiyar gwamnati.
Na ce wai na ɓatawa kuma so da yawan mutane so in yana so ya ajiye duk inda suke so amma kada su tafi abin da gwamnati. Saboda haka don kuda ce yana saurar don ya saurara ya ji. Ya yi abu tsakanin shi da Allah. Ya manta da hudu banda late mai ta masala ya mishi ne? Ai kowa ya san Buhari mutum ne wanda yake lufi ya yi abu tsakanin shi da Allah. Kuma yasa zai bar waɗannan mutane suna ɓata mutane shi ne? Fada, watakila ya yarda da su ne? Yadda. In kai da mutum ba za ka kuma san illa bi sai ka saka bi ai ba adalci a cikin nan kai da mutumin da yake cutar mutane ko ko wanda yake saka yana bata maka suna kai su wadannan su suke bata gwamnatin Buhari ne yadda mutane suke cewa duk abin da ya faru a cikin wadannan da su saboda kai yana ba su bincike bincika shi yake da gwamnati ai shi yake da soja shi yake da police shi yake da masu bincike duk su bincika isan ne gani ainihin gaskiya abun nan.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.